جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات الأولى اللهم فصل وسلم وبارك على نبي الهدى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayyo Allah godiya da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma gaisuwa wacce addinin musulunci ya shar'anta tsakanin musulmai yan uwa masu girma ya gabata a wannan minbari mai albarka a sati biyu da ya gabata akan wannan minbari bayanai ko kuma kuduba kan abin da ya shafi illar cuta daga cikin cutukan zakata ita ce hasada cutarta muninta illarta da kuma haramcinta karkashin hasken ayoyi na alqur'ani mai girma da sunnoni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ji cuta mecece maganinta magani daya daga cikin magungunan cutukan hasada kamar yadda muka ayyana akan wannan minbari mai albarka tana daga cikin cutukan zakata da babu wani bature ko pharmacies da suka yi formulation din wata kwaya ko allura ko wani surgery da ake yi dan a kwakwale cutar hasada in ta sarkafi dan adam Allah ubangiji kake yashe mu tare da illarta da matsalarta da yadda take jawa dan adam ci baya a duniyance da lahirance Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira yan uwa maganin ta na farko shine wajabcin ni da kai mutuna hikimar Allah madaukakin sarki ta yadda hikimar Allah nan da ta gudana fifita sashi akan sashi cikin halittun ubangiji ya gudana a cikin tsarin ubangiji Allah bai yi mu bai daya ba kamar ya tsammu yadda suke ba daya ba haka samu mu ba daya ba matsayin mu ba daya ba ilimin mu ba daya ba daukakar mu ba daya ba karancin mu ba daya ba karfin mu ba daya ba Allah madaukakin sarki ya fifita sashi akan mene sashi yan uwa masu girma wajibi tuna wannan hikima ta fifita sashi akan sashi yana daga cikin magani daya daga cikin magungunan da yake magance ciwon hasada Allah ubangiji ka kiyashe mu yan uwa masu girma wannan fifiko idan mun lura mun kalle shi da kyau da idan basira za mu ga ya shiga cikin lokuta sai a ce juma'a ita ce shugaba a cikin rayuwar ku haka ne sai a ce kwanaki ko wuni goma na farkon watan Zulhijja a cikin wunin kwanaki 360 na shekara sun zama obarol sai a ce darare goma na ƙarshen Ramadan sun zama obarol sune shugabannin darare gaba daya sai a kira watanni masu alfarma da daraja sai a kira watan Ramadan da daraja kaga ya shiga cikin kwanaki kuwa ya shiga cikin gurare yanzu nan sallah muke kokarin mu yi ta juma'a amma raka'a daya da zaka yi a harami sai kai raka'a 1000 bata kai raka'a dai ta mene ta harami ba kaga fifiko ne akan fifiko raka'a daya da zaka yi a masallacin manzon Allah sai kai raka'a 2000 a wani masallacin da ba na harami ba ba na manzon Allah ba kafin ta kai mene raka'a daya daraja in an kwatanta ta da raka'a ɗaya da kai a masallacin manzon Allah raka'a ɗaya a Masjidul Aqsa sai kai raka'a 500 a wani masallacin wanda ba wannan ba ya kai wannan daraja kaga fifikon ya shiga cikin kwanaki ya shiga cikin ranaiku ya ma shiga cikin mutane wani wai akwai kaga annabawa dukkan su masu daraja ne amma wani jar mai darajar bai kai wani mai darajar ba Allah ya ce tilka rusul wadancaninka annabawa manzanni fadanna ba'dhum ala ba'd min fifita martaba sashin su akan sashi kaga idan ka dauko annabawan nan dukkanin annabin Allah wato dukkanin manzon Allah annabin Allah ne amma ba kowani annabin Allah bane mene manzon Allah a cikin manzannin gaba ɗaya idan kana neman ubarwal first class da ka debo guda biyar shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wama wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi kabura 'ala al-mushrikeen ma tad'uhum ilay allahu yajtabi ilay ma yasha wa yahdi ilayhi man yunib wadannan guda biyar annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin annabawa babu manzo darajar su a ciki sai ka ware guda biyu Allah ya ba su kulla annabi ibrahim da manzon Allah sun fi kowa daraja sai aka ware su wadannan biyu sun fi sauran uku daraja annabi ibrahim an ba shi kalil Allah ya ce wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba millata ibrahim hanifa wattakada lahu ibrahim khalila manzan Allah yake cewa inna allaha attakadani khalilan kama attakada ibrahim khalila a cikin susubi Allah ya bibita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi shafa'atul uzma ya bashi liwa'ul hamdi na'am ya bashi gida na wasila ya fifita shi a cikin annabawa wata rana tsakanin mala'ika Jibril da mala'ika Mika'il mala'ika Jibril yace ya Mika'il bin Muhammad gwada mana daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa wazanani bi asharati minan nabiyin aka dauko annabawa goma aka dora a sikile aka dora manzon Allah yace farajahatuhum sai na rinjaye guda goma summa wazanani bi mi'ati minan nabiyin aka dauko annabawa 100 ga manzon Allah a sikile manzon Allah yace farajahatuhum sai na rinjaye su mala'ika Mika'il yace ya Jibril wallazi ba'asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqqi rasulan law wazannahu bi أهل السماء والأرض لرجعه محمد صلى الله عليه وسلم إن ذا لكو النباوة ɗari a hada annabawan Allah kakab da Allah ya turo da mala'iku da dukkan halittu a dora su a sikeli manzon Allah sai ya rinjaye su kaga wannan fifiko ne Allah yake daukaka wanda ya so a lokacin da ya so fahimtar wannan zai baka sauki abu na gaba da zamu fahimta hatta sahabbai idan an ce waɗannan waɗannan al-ashara al-mubashshiruna bil janna wata daraja ce da Allah ya fifita su akan sauran mene sahabbai sai ka samu ahlul badr wanda suka halarci yakin badr suna da wata daraja da miza ta musamman a cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ma yudrika la'alla allah hattala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tu fa inni qad ghafartu lakum me yasa din da kai ko Allah ya duba zakatan waɗanda suka halarci yakin badr su 300 da motsi yace ku je ku aiwatar da duk abin da kuka ga dama na gafarta muku sai kun shiga aljanna a cikin waɗannan sahabbai zaka samu manzon Allah yake mafifici tausayi a cikin al'ummata manzon Allah ya ce Abubakar ne mafi tsananin rukun addini da zafi na addini sai manzon Allah ya ce Umar ne amma mafi wato karatu da tilawa ruwanta sallanta sai manzon Allah ya ce Zaid bin Sabit ne mafi tsananin kunya a cikin sahabbai Usman bin Affan ne mafi sanin halal da haram Mu'adh bin Jabal ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranar alkiyama an anta da malamai duniya gaba daya an hada su jumlar su wanda zai zama shugaban majalisar malamai na lahira shine Mu'adh bin Jabal ai kaga Abubakar yana da daraja ta sa ko amma bai samu wannan makamin ba kowa da irin fifiko da matsayin da Allah ya bashi fahimtar wannan zai baka sauki in wani ka fi shi ta waje kaza shi ma ya fi ka ta waje kaza in wani ya fi ka ta waje kaza ila kai ma da taka bai wanda Allah ya baka ba za ka ji ciwo da kaikayin hasada ba Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ƴan uwa masu girma abu na biyu da yake kawowa maganin hasada shine samun ikhlasi na zuciya shi ko wannan ikhlasi yafi komai tsada yafi komai tsada yafi komai hadari amfi komai hasararsa shine mafi girman lamari da ake nema a wajena a wajenka yake zama sharadin karbar aiki
babu wani aiki da za a yi ko sallah ko azumi ko wa'azi ko aikin haji face sai an dora shi a wazani na ikhlasi in an yi don Allah ba dan neman burgewar masu burgewa ba ba dan kular da wani dan biyan bukatar zuci ba to sai aikin in ya dace da sunnar ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama karbabbe duk wanda ikhlasi ya faru a cikin zuciyarsa ya kafu ya samu gurbin zama idan malami ne ba shi da haufi da bakin ciki dan Allah ya daukaka wani malami a saman sa duk wanda ya samu ikhlasi da karfin zuciya ya tabbatar da ikhlasin cewa Allah yana daukaka wanda ya so a lokacin da ya so ba zai yi wa dan uwansa dan kasuwa bakin ciki dan Allah ya daukake shi ba duk wanda ikhlasi ya samu gurbin zama a zuciyarsa yana jin duk abin da Allah ya yi yayi daidai kuma ka san da Allah ya yi yayi daidai adalci ne wa tammatkan kalimatu rabbika sidqan wa adala duk abin da Allah ya bada labari wallahi labari ne wanda ya cika tumbata da gaskiya dukkan hukuncin da Allah ya hukunta ya tsara ya zartar hukunci ne da ya cika tumbata da adalci abu na uku da yake samun dan adam ko kuma da yake zama maganin cutar hasada ita ce at-taqwa wa sabr tsoron Allah da hakuri kun tuna kissar Annabi Yusuf alaihi salam da yadda ɗan uwansa suka masa duk abin da suka masa a ƙarshe sai gashi sun je sun kaskanta Allah ya ɗaukaka Yusuf me suka je suna ce masa suka ce laqad asaraka Allahu alaina o da mun cuce ka mun taka ka mun yi maka abin da muka yi maka amma fa a yau Allah ya fifita ka akan mu ko da shike mu masu kuskure ne me ya gaya musu sai ya ce innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin duk wanda Allah ya azurta da takawa da hakuri Allah baya tozartar da masu ihsani Allahumma ja'alna min al-muhsinin abu na gaba da yake maganin ciwon hasada shine tawbikun nafs wa zikru ma qad al'ama lahu bihi alai wato raina kai duk lokacin da kake daukan kanka ba kowa ba kake kaskantar da kanka kake samun tawadu to zai yi maka maganin cutar hasada kamar yadda kishiyarsa ce direct da yadda kake jin na kowa an kairu minku ana kairu minku ita ce aqida iblisiya wanda shedan ya fara assasata tsakaninsa da Annabi Adamu da Allah yace yi mata sujada yace mene ana kairu minku kaje a ranka baka fi kowa ba baka ba kai kowa ba dan haka dadda kaje baka fi kowa ba baka kai kowa ba in Allah ya daukaka kowa baka da bakin ciki baka da haufi a kansa amma daga ran da kaje kai wani ne ka fi kowa ya ke ka tuhumci wato adalcin ubangiji yayin da ya kyauta ya ba wani kaza da kaje ya za a yi wani ya samu wani bai cancanta da kaza ba aini na fishi Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira kuma tare da tuna ni'imar da kai Allah ya maka duk yadda kake kare na kanka wallahi wani dutsiyarsa bai isa ka muka ba kai ma kuma dutsiyarka baka isa ka kamo wani ba da hasadarka wani yayi maka nisa babban irin yadda Taurari yayi maka nisa haka kai ma kai wani wani nisa ya hakuri da rafan da Allah ya kasa ya baka Allah da ya baka ya sako ka a talaka adalci ne na Ubangiji da ya ba wancan kuɗi adalci ne na Ubangiji da ya ɗaukaka wani adalci ne na Ubangiji da ya ba wancan jama'a adalci ne na Ubangiji da ya ba wancan lafiya adalci ne na Ubangiji sanya cewa Allah baya kuskure yana daga cikin abin da zai ba wa dan adam hutu da warakar zuciya da farin ciki na zuciya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira abu na biyar shine dan adam ya ringa tunawa la qada al insani fi hukumillah dan adam ba shi da cewa cikin hukuncin Allah Allah yana aiwatar da abin da ya so a lokacin da ya so kuma kan wanda ya so dan adam in ya san da wannan ba zai yi wani bakin ciki dan Allah ya ba shi ni'ima ba abu na gaba na shida shine tahawulul hasidi fi zikri khairil mahsudi alai dan adam ya wajabta wa kansa kamar yadda wancan satin muka karanta cewa kayi wa kanka examining duk sanda kaje Allah ya ba wani wani ni'ima sai kaje kana jin haushi ka fara tuhumar kanka to dan me nake jin haushi da Allah ne ya bashi nake jin haushi in ni'ima ce kila wani haramun ma ya samu yayi kan gani sai kake jin haushin sa da haramun jahannamin da Allah ya jarabce shi da ita shi nake jin haushi nake so ni in fada jahannamin
ko kuma jaraban da Allah ya kasa ya ba wani nake jin haushi wato idan ka fara jin haushin wani ka san kana iya ganowa hasada ta zantukan jama'a misali Allah ne ya daukaka wani malam wani da ilimi ko da karatu malam wani akwai ilimi akwai kaza an zo ana yaban wani malam wani sai kuma wani malam wani ya ce kashi dai ba shi da nahau idan kashi ba shi da mantiki sai dai kuma kashi ba shi da kaza wani akwai kirki sai dai kuma kashi duk wanda za a dago alherin wani ana ambatawa ya ce sai dai kuma kashi karka dada karka kara in aka baka takadda ka nemo yan hasada ka sashi a layi zan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysal mu'minu bi-ta'an wala bil-la'an wala bil-fahish wala al-badi mu'mini ba za a same shi da yawan tsiduwa ba da yawan kushiya da yawan suka da yawan bata mutum ba za ka same shi da wato alfasha ba ba za ka same shi da miyagun zance ba Allahumma munna alaina bil-iman to idan ka ji haka wajabtawa kanka abbatan cirkin wanda kake yi wa hasada da kanka kaji ba na son wani to tilastawa kanka yaban wani ko da zuciyar bata so ku zuciyar bata so amma tilastawa bakinka farar mene alherin wani Allah da zai yi maganin zuciyar ko san kaida idan kina son wani to a musulunci sai in kira wani ce wallahi ina son ka saboda Allah a kaida duk wanda ya kalle ka ya ce wani bana son ka to ka tabbatar kiyayyar zuciyar ta fita bakin duk wanda ya kalle ka ya faɗa tsakaninsa da Allah wani ina son ka ana fatan soyayyar zuciyar inda ya faɗa don Allah ta fita mene ta bakin Allah ka tilasta mana faɗar alherin bayan Allah ba sharrin bayan Allah ba ƴan uwa masu girma maganin cutar hasada ta gaba shine tana illolinta ba wani wanda zaka yi wa hasada wallahi Allah ya daukake shi a kanka Iblis ya yi wa annabi Adamu hasada Allah ya daukake shi laifin da aka fara yi wa Allah a sama kenan Habila da Kabila Kabila ya yi wa Habila hasada Allah ya daukake Habila akan Kabila kafiran Makka Abu Jahal Utbatu bin Rabi'a Shaybatu ibn Rabi'a Uqbatu bin Abi Mu'ayth Walid bin Utba Yahudawa duk sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hasada suna cewa laula nuzila hadhal qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn adhim Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajati liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukuriyya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un wa suna cewa dan me marayan gidan Abu Bali shi za a tayar annabi mun fi shi kudi mun fi shi kaza mun fi shi kaza Allah ya ce su suke rabar rahmar ubangijinka shi yasa Allah ya zarge Yahudawa ya ce ami hasuduna nasa bima'ana am bima'ana bal bari dai kadai ya hasuduna nasa tsagwaran hasada suke yi wa mutane alama atakum Allahu min fadli a bisa abinda Allah madaukakin sarki ya ba su na falala Allah ya ce fa kad ataina ala ibrahima alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu wa kafi bi jahannama sa'ira Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira yau manzon Allah shi Allah ya fifita an yi wa Imam Malik hasada lokacin da ya buga muwadda wannan malami ya buga muwadda wani wannan ya buga muwadda wani aka ga masa yace ko tani ma kana lillahi yattafi wa ma kana ghairi lillahi yankabe Imam al-Bukhari ya sha hasada da sai da ya rinka addu'a Allah ya karbi rayuwarsa duk hadisin da ya inganta malamai ya kosa su ba afa har sai da yazo yana tuhumar cewa wai in yayi sallah a masallaci ma wani yayi sallah Allah zai karba saboda ya darara da kansa yana addu'a rabbi faqat alayya al-ard bima rakubat allahumma aghdini ilay ya allah kasa duniya ta yi mun kunci duk da fadin ta allah ka karbi rayuwa ta ubuta da shari'in hasada amma yau Imam al-Bukhari shi Allah ya dauka ko wallahi bai daukake shi ba in ka tuna wannan duk wanda zaka yi wa hasada wallahi ya zama sama da kai duk wanda za kai wa hasada sai ya zama sama da kai bakin ciki ne da ba yankewa musiba ce da babu lada zargi ne da ba a yabo fushi ne na ubangiji kofar to wato kofar dacewa dukkan wani dan hasada duk abin da yasa a gaba wallahi Allah ya rushe kana gani wani ya dauko kasuwanci zai dauko ne dan ya kishiyanci wani yana jin haushin wani ba yadda zai je wani babban burinsa wani ya samu daukaka ya zai kulla masa sharri da za a yi sa wani wato query a gurin aiki wallahi sai Allah ya daukaci wani ba an kuru wani a gurin aiki ba ka zuba ido sai Allah ya bashi matsayin da ya fi kokan gurin da ya ba wani fayari ina ruwan Allah duk abin da kake tuna cewa Allah ya ba wani daukaka kar ka dauka cewa daukakar a iya ta gurin take in ka ga wani da mota ya samu ka ji haushi yayi noma ya samu wani aikin gwamnati ya samu wani kasuwa ya samu babu wata falala da Allah yake ba wa dan adam face in ka ji haushin Allah ya buda mata wani gurin ta wani gurin ne face Allah ya ba wani irin wannan din ba ta wannan gurin ba kuma bai san wani ba ku yaran wani ne kai yaran wani ne oga wani da gida wani kuna yi wa wani hasada a gurin wani dan ku ku samu shiga to wani ya samu daukakar ya samu motocin kuma bai san ogan naka ba ya zaka yi da falalar ubangiji tana wannan zai yi maka magani sa'an nan kamanceceniya ne da Yahudawa neman fada ne da abin da Allah ya zartar kuma dukkan wani mahassadi kamar yadda Imam al-Qurtubi ya kawo yadda Allah ya ce wa Iblis fakarut innaka min as-sakirin Imam al-Qurtubi yake cewa babu wani wanda zai wayi gari da hasada face kafin rana ta faɗi wallahi sai Allah ya kaskantar da shi Allah ubangiji ka kiyaye mu abu na gaba shine yawaita addu'a kamar yadda dalilin saukar kulkuwa falaki nasi Yahudawa suka yi wa manzon Allah hasada ya kai ga suka yi masa sihiri kuma yin tasiri manzon Allah yana kwance Aisha tace sai da lamarin manzon Allah ya juye gaba daya yadda manzon Allah bai samu matsala ba kawai bangaren wahayi ne tace sai manzon Allah ya kalli wani guri guda sai ya ji kamar yayi abu kamar bai yi ba gashin manzon Allah ya canja fatar manzon Allah ta canja ya samu rikicewa ga lamarin sa sihiri an yi wa annabi sihiri manzon Allah yana kwanci sai ga mala'iku guda biyu Jibril da Mika'il ɗaya ta kafofi ɗaya ta kayinsa ɗaya yana cewa ma sha'anu hadha rajul wai me ya samu wannan mutumin ne bai mala'ikan yana cewa fa innahu maghbubun sihiri akama wai masa sihiri labid bin al-asam da me yayi masa sihiri yayi masa sihiri ne da kililin dabino da menene aka daure ka san har yanzu a cikin ahlus sunnah ba wasu suna da'awar ahlus sunnah ne suna cewa wai sihiri kariya ne ba tasiri a sihiri yana tasiri da izinin wa da izinin Allah gaskiya ne yana tasiri da izinin wa da izinin Allah dalilin saukar da kulkuwa falaki mene nasi Allah ya kare sihirin da aka yi wa annabi Muhammad to maganin hasada shine in ka fuskanci wani yana maka hasada kai karka masa hasada na'am kuma mu tsaya da addu'a shi yasa manzon Allah ya tabbatar a sunnarsa duk bayan kowace sallah ce mu karanta kulkuwa da falaki da nasi wallahi sun ishe ka tsaro absolute protection kowace sallar ka kar kai daka idan baka karanta kulhuwa falaki nasi ba domin a cikin bayananta akwai wa min sharri hasidin idza illa dan hasada shi alheri ba ya canja shi in ka ba wa dan hasada kai mara alheri ko wutar hasada ta karawa in mutum gaba yake da kai ga hasada ba ta shiga ba kyautatawa tana sa abokin gaba ya dawo mene masoyi kullun adawati kad turja izalatuha illa adawata man adaka min hasadin dukkan wata hasada ko dukkan wata gaba ana fatan wata rana ta gushe ta dawo soyayya amma fa ka kiyaye gabar wanda yake gaba da kai saboda hasada dan wata ni'ima da Allah ya maka idan ka san shedan baya ajewa kayan gabar sa in kyauta kai mar ai ka kara wutar hasadar bala'i domin shi baya suka amfani kanka kuma ka zo kana amfani da wani
duk alherinka sai ya canja ya zama sharri dukkan wani yadda za a faɗi alherinka baya kauna sai ya bata ka dukkan wani kofaci gaban ka in yana da dama sai ya take shi yasa ibn al-qayyim al-jawziyyah rahimahullah ta'ala karkashin tafsirin wannan yayi wasu maganganu masu bankai yace in baka kulhu da falaki da nasu musamman sallar magarba ka maimaita su uku sallar mene asuba ka maimaita su uku yace in baka wannan addu'ar me maka hasada wanda hasada ta ginu tafurin kasa a zuciyarsa baka addu'a akwai guba da take tasowa daga zuciyar mai hasada in baka addu'a idan ta sa taso idan ka san remote control ne ka zo wucewa in yi maka wani kallon hasada me yasa Qur'anin Allah yace wa iyyaka kadul ladina kafaru la yuzliqunaka bimada kinkin kins kafirai su kada kai da idanuwansu saboda me kallon kiyayya da kallon hasada kallon gubar idan ta kusa ta ebe ka taranta baka da kasa manzon Allah ake gaya wa lamma sami'u zikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa zikirun lil alamin dan haka sai ka ci gaba da addu'a wannan idan ta taso daga zuciyarsa ta harbe ka sai ciwo ka baka an baka addu'a Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira abu nan gaba yawaita karatun alqur'ani domin karatun alqur'ani magani ne na dukkanin cutuka makaranci alqur'ani ana bashi kariya na'am da wani tsaro da lafiya ta jiki da farin cikin zuci da wani irin haske da annashuwa irin haske da annashuwa da farin cikin da masu mulki da masu kudin duniya ba su same shi ba sai mu abuci alqur'ani jama'a duk yadda muka karanta karatun qur'ani muka nisanci karatun qur'ani da sauraron alqur'ani to zamu zama cutukan fasada ta dame mu kuma abu na ƙarshe shine sauraron tarihin magabata duk wanda zai ringa sauraron tarihin magabata yana daukar kansa wani ne zai daukar sa ba kowa bane wallahi in imani kake ji magabata ka saurare tarihin su zaka gano kai imani baka ji ko ina ba in tsoron Allah ne sun fika idan tarihin magabata an mulkin ne an yi wanda ya fika in daukaka ne an yi wanda ya fika in ilimin ne an yi wanda ya fika duk wani abin da ka ga yana faruwa a duniyar nan babu wani sabo tarihin maimaita kansa yake yin jama'a Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka raba mu da talauci duniya da lahira Allah ka raba mu da kunci bakin ciki duniya da lahira Allahumma bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya nas'aluka an taqdi hawaijana kullaha wa hawaij kull man talaba min du'a min almuslimin wa man lahu haqqun alayna an nad'u lahu ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairal du'a wa khairal najahi wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal thawabi wa khairal hayat wa khairal mamat Allahumma thabbitna wa saqil mawazinana wa rfa' darajatina وحقق ايماننا وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ونسالك الاولى من الجنه بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك